Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Litini 30 ga watan Yuli shekarar 2018 akan mitoci 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hausa dan mai soro. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu da wannan lokacin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto akan ganawar da Director muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da ɗaliban makarantar horar da ayyukan jarida na jami'ar Base. Kana kuma ta ziyarci gidan talabijin Channels. Bayan haka za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin matakan da ake ɗauka na shawo kan tashe-tashen haƙƙula a Najeriya? Kamar kullum lambar mu ce 202-205-6555. Sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a ƙasar Mali sun ce fiye da rumfunan zaɓe 700 ba su samu damar gudanar da zaɓe ba a zaɓen shugaban ƙasa na ranar Lahadi saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. Ma'aikanta a yau Litinin sun ce an soma ƙirga ƙuri'un da aka kaɗa, amma ba a kaɗa ƙuri'u a cibiyoyin zaɓe 716 ba, wanda ke wakiltar kaso 3 cikin 100 na jimillar cibiyoyin zaɓen ƙasar. Sabili da tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaben. Yankunan arewa da tsakiyar ƙasar tashin hankalin ya shafa, kuma su ne yankunan da dama can suke fama da rikice-rikicen addini da ɓangaranci. Rahotannin da aka samu kan tashe-tashen hankulan sun kunshi na lakaɗawa jami'an zaɓe duka da ƙona akwatunan zaɓe da kuma hana wakilan zaɓe shiga cibiyoyin zaɓe don 'yan bindiga ke yi. ‘Yan ƙasar Zimbabwe sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Litinin a zaɓen da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin ƙima a idon duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Masu sa ido kan lamarin a babban birnin ƙasar wato Harare sun rawaito cewa ba a samu wani gagarumin tashin hankali ba gabanin ƙarshen kaɗa ƙuri'ar a yammacin yau. Elmer Brock, wanda shine shugaban masu sa ido a zaben na kungiyar tarayyar Turai, ya ce a wasu bangarorin kasar zaben ya tafi akan tsari, inda a wasu kuma ya kasance a taɓarɓare. Muryar Amurka ta kai ziyara waɗansu daga cikin cibiyoyin zaɓe a babban birnin ƙasar gabanin kammalawa, kuma ta bayyana cewa mutane da dama sun fito zaɓen da ya kai kimanin kashi 85 zuwa 92 a cikin 100 na waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a, inda kuma ma'aikatan zaɓe da na jam'iyyun siyasa suka ce ba su samu wata tangarɗa ba sam. A ranar Litinin ɗin dai hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa ta miƙa sunan wasu masu zawarcin kujerar shugaban ƙasa biyu ga hukumar 'yan sanda a kan laifin yin kamfen fiye da lokacin da gwamnati ta ba su, wato ranar Asabar. Duk da cewa ba ta bayyana sunansu ba, waɗanda suka fi masoya guda biyu sun bayar da sanarwa a ranar jiya, wato Lahadi. Wannan zaben dai kamar dai kawai ana fafatawa ne tsakanin shugaba Emmerson Mnangagwa da ya maye gurbin Robert Mugabe da kuma shugaban adawar su Nelson Chamisa. Labarin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai bane Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta ta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken. Abubuwa duk ba sa goyon bayanmu, amma ba zan yi mamaki ba domin yana son ya yi, a cewar lauyan Trump Rudy Giuliani, a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na CNN. Giuliani ya kara da cewa idan har Trump ya amince da zaman tattaunawar, to zai amince ne da amsa tambayoyi kan ko campaign din shi ya hada baki da Russia domin su taimaka masa wajen samun nasara ne kadai, ba wai akan ko ta wargaza zaben ba. Trump dai yayi watanni yana jaddada cewa babu abin da ya hada Russia da yakin neman zaben shi, kuma baya kokarin hana gudanar da binciken Mueller a matsayinsa na shugaban kasa. Shugaban kasar Amurka Donald Trump yayi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati don majalisa bata amince da gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba domin dakile shigowar bakin haure. Shugaban na Amurka yayi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su bashi goyon baya kan tsaron iyaka, wanda ciki har da ginin katanga da waɗansu tsauraran canje-canje kan harkokin shige da ficen kasar. Amma saboda majalisar na da karancin 'yan jam'iyyar shi Trump din ta Republican, wacce kuma yawancin su 'yan Democrat ne, sun ki kuma amincewa da kudirin Trump din na yin sauyi kan harkokin shige da fice sau biyu a makonnin baya-bayan nan. Barazanar tsayar da harkokin gwamnatin da Trump yayi na zuwa ne a daidai lokacin da izinin kashe kudi yake gab da karewa a ƙarshen watan Satumba. Hakan kuma na zuwa ne makonni biyar kafin zaben 'yan majalisar dattijai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin matakan da ake dauka akan shawo tashi-tashin hankula a Najeriya. Bari mu fara da ziyarar da shugaban wannan gidan rediyon muryar Amurka take yi a Najeriya da ake kira Amanda Barnett, inda ziyarar ta kai ta a sashen horar da ayyukan jarida a Jami'ar Bays Kano, kuma ta tattauna da shugabannin gidan talabijin Channels a Abuja. Nasiru Adamu Ali Kaya na tare da ita a wannan ziyarar, inda kuma ya shirya mana wannan rahoto.
I'm glad to be here to see all you students of mass communication and journalism.
Na zo nan ne don in gana da ku dalibai a sashen ilimin jarida don kara muku kwarin gwiwa sanin aiki da dabi'ar tantance labari don yada bayani na hakika. In ji shugabar muryar Amurka Amanda Barnett a jami'a mai zaman kanta Abuja Bays.
For America over the coming years is we're going to be looking for more young people like you to come and help us develop programming and over 60 countries. We're not sure how many countries we operate in, but 60 we know.
Amanda Barnett ta ce muryar Amurka na da shirin aiki da matasa wajen samun musu damar zama ma'aikatan yada labaru, kuma ta ce tana aiki a kasashe fiye da 60 da harsuna 45 a fadin duniya. Kazalika Barnett ta ce cikin mutum miliyan 68 da ke sauraron muryar Amurka a duniya, miliyan 20 na sauraron sashen Hausa ne. Ziyarar ta Amanda da shugaban sashen Afirka Negusi Mingesha da editan sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ta karfafa gwiwar ɗaliban da nazanta da su, waɗanda a da wasun su ba sa sauraron rediyo. Ga Shehu Usman da ke kan gaba waɗanda suka samu sauyin tunani kan lamuran rediyo.
Mun yi murna kuma mun gode, kuma za mu buƙaci irin wannan suke zuwa mana saboda mu ƙara samun wasu abubuwa akan abubuwan da muke gudanarwa.
A wani lokacin dalibai kusan suna ganin aikin jarida wani abu ne mai ban mamaki ko kuma wani abu ne na burga. Daga wannan ziyara ya ka dauki aikin jarida?
Gaskiya a yadda mutane suka dauke shi ba haka yake ba. Aikin jarida abu ne mai dadi, mai kyau, kuma ni shi nake tunanin zan yi a gaba in Allah ya yarda bayan na gama na makarantar su. Ni a wajena gaskiya abu ne mai muhimmanci da kuma abu ne mai ma'ana.
Ita ma Walida Danbazau ta ce za ta shiga sahun masu sauraron rediyo da kallon labarun talabijin.
Ina iya bakin kokari na in dinka jin labarai daga radio, daga TV ko daga newspaper.
Me zaki ce wa sashen Hausa na muryar Amurka, me kike so ta yi wa wannan jami'a ko wannan sashi na 'yan jarida?
Ina so su ci gaba da yada labarai saboda sauran kasashe da inda ake jin labaran da kuma inda ba sa ji kowa ya ji, domin a san me yake faruwa a duniya. Sannan kuma ina so su iya bakin kokarin su saboda gwamnatin ta san abin da yake faruwa, saboda na tabbata akwai wani wuri da gwamnati bata ma san da shi ba. So ina so su gaya musu domin su taimaki jama'a wanda suke shan wahala, wanda inda 'yan Boko Haram din nan suke damun mutane, da kuma inda suke shan wahala abinci, ba su da ruwa da sauran dai abubuwa.
Tawagar Amanda Barnett ta ziyarci gidan talabijin na Channels don karfafa hulɗa sanya shirye-shiryen talabijin na muryar Amurka a tashar.
The Northern network, Channels Hausa, which we're rolling out gradually.
Shugaban tashar John Momo ya nuna farin ciki, inda ya ce tashar sa na shirin shiga jihohi bakwai na Arewa don mai da hankali ga shirye-shirye a harshen Hausa, inda tuni ma aka riga aka kafa tashoshi uku a yankin Arewa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kinyara Allah na haba yara manyan gobe, kinyara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta.
To ba jalla a gaida Nasura Adamu Alhikaya. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 40 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da ya kamata mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shin ya kuke ganin matakan da ake dauka na shawo kan tashi-tashin hankula a Najeriya. Kamar kullum lambar da za a kira mu shi ita ce wato 202-205-6555. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To ba da ladajin mun samu wata kira daga Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka.
Amma wa alaikum salam.
Eh, magana Sama'ila so kafin ma da karamar hukumar Ganjewa jihar Bauchi.
To malam Sama'ila, muna saurin ka.
To alhamdulillah, kuna magana akan harkan tsaro ne ko?
Eh.
Alhamdulillah, abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari a jihar Zamfara a don ayaba masa ne har ga Allah. Dan Najeriya tana cikin wani yanayi ne, muna kuma buƙatar ƴan Najeriya su taya mu da addu'a har ga Allah abubuwan da yake faruwa a jihar Zamfara. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma sun da shugaban Muhammadu Buhari ne shugaba ne wanda yake da kula akan harkar rayukan jama'a da dukiyarsu. Alhamdulillah, mun ji abubuwan da yake Ubangiji kuma Allah ya yes.
Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Kuna magana da Shagori Sabo daga karamar hukumar Lere gidan Kaji.
To malam Shagori, muna jinka.
Gaskiya ana kokari, amma ya kamata a dada kwazo sosai domin sai an kashe mutane da yawa sannan daga bisani a zo a kai domin gaskiya tsoron ana dan jan baya kafin. Da zara abu ya faru, dan Allah ya rika yin kokari a sauri-sauri ne domin a kai sojoji a wannan wurin. Amma an riga an samu mutane sun riga sun sha wahala sosai, sannan daga baya a zo a kai sojoji. To kaga akan riga an galabaita sosai. Kamar hanyar Kaduna din nan, ta binnin gwari, domin ana ta sace mutane da yawa a wannan wuri. Wannan ma ya kamata a ɗauki mataki sosai a wannan wuri.
To mun gode. Bari mu je Abuja. Waye a birnin tarayya?
Assalamu
alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna da Musa Kekereri, mu karamar hukumar Sumaila daga Abuja.
To alai Musa, muna saurinka.
To alhamdulillah matakin da gwamnatin tarayya take na maganan inganta tsaro a kasar nan babu abin da zamu yi wa wannan gwamnati sai dai fatan alkhairi ubangiji Allah ya yi musu jagora domin hakikanin gaskiya mu al'umman Najeriya mun gane cewa a inda muka baro baya in aka yi la'akari da halin da ake ciki a yanzu yanayin tsaron wanda ya canza a yanzu mun gane cewa akwai siyasa a ciki dan haka muna yi wa shugaban kasar mu fatan alkhairi ubangiji Allah ya bashi nasara akan dukkan wani wanda yake yunkurin tada zaune tsaye a kasar nan ku tashi lafiya
yau wato mun gode kure da gaske bari mu kada zuwa Kaduna salamu alaikum
baba wa alaikum salam ba kuma barka da litinin
yau alai murtala
sunana murtala ina kiran ku daga garin gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to duniya na sauraron ka
to gaskiya ne ba zai ko maki da abin da nake so tabbatar mar duniya shine cewa lalle da alama muna gana dan samun cigaba harkar tsaro musamman idan ka duba canje-canjen ayyukan da aka yi ma manyan jami'an sojoji haka to kaga kaza cewa ana ƙara samun canji kuma abin da nake ƙara kira shine cewa kullun in dai fa shugaban kasa da su ma'aikatan shi da sauran al'umman gwamnati da suke bayar shawara majalisar zattawa nashi in suka gafa dijjoyin da ake kice in cewa shawara da muke bada kullun shine a kafa dokan ta baci state of emergency in Allah ya da za a ƙara samun nasara harkar tsaro da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kure da gaske bari mu je birnin Yamai na Jamhuriyar Niger wani ne a Yamai
sunana ɗaya ba Yakubu ni nau a nau gani gaskiya shi harkar nan ta tsaro ni na hisa in ji an ka sanga inda waɗannan ƙyan ta'adda suke to in za a kai musu hari a bar haɗi a ce amma a ce za a kai mutane hari kuma a haɗi tun ba da ba ai mutane sai suka je sai su koye ko
to ai malam Daibo ai an fi son kada su yin in sun ji kaga sai su guji su bar wurin kenan
eh mana amma tun ba kai soji ake yi anani a kai soji ga wuri eh to ina mutane kamata yi mu a rika shamata su ana faladin su ko amma ba sai idan su sun ji wannan labari su ma suna sauraron radio kawar kuwar sauraron radio
gaskiya ne to mun gode malam Daibo
kuma hukunci dan Allah yau shi na a ce wanda ya ta kashe mutane a ce a yanke mai shekara 3 eh haba jama'a hukunci nawa ba a yi na gaskiya kuma inda ana hukunci na kisa duk wanda ya kashe wani a kashe shi wallahi da abin ya rago
to mun gode kure da gaske mallan Dayibo bari mu je jihar Nasarawa waye a Nasarawa
assalamu alaikum ne magana Bala Yakubu
to Alhaji Bala muna sauraron ka
agahuwa daga nan jihar Nasarawa
to bismillah mallan Bala Yakubu to mun rashe lambar malam Bala Yakubu kamar yadda muka riga muka gaya muku za ku kira ne ku ba mu ra'ayoyinku akan irin matakan da ake dauka don magance tashi-tashin hankula a Najeriya bari mu koma jihar Kaduna waye a Kaduna
sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Alaramma muna sauraron ka
to gaskiya matakan da ake dauka suna da kyau sosai sai dai za mu iya cewa ana kan jinkiri a kai shi harkar tsaro kamar da aka dan yi bayani da zuwa abu ne wanda sai ya faru ya kamata a ce an dauki matakai ba muna da jami'an tsaro kala-kala akwai masu farin kaya akwai masu kormato bayanai to ya kamata su ma su yi aiki a duk jihohin da aka san ana da matsala na tsaro ya kasance an dauki mataki kafin abin ya faru a sayin da za a yi a magance shi in ko har ya faru to fa kada a yi gaggawar cire jami'an tsaro a gurin nan a tabbatar da suna gurin suna kuma aikin da ya kamata kuma gwamnati muna mata fatan alkhairi masu mata makar kashiya wajen ganin cewa an ja mata na kasu Allah ya mana maganin su
gaba amin su amin mun gode bar mu je jihar Filato wani ne a Filato
Suleiman ne daga karamar hukumar Shandam
to malam Suleiman muna sauraron ka
wanda aka fi sani da Sulan Kura
to bismillah Kura
yawa game da harkar tsaron nan gaskiya shugaban kasar mu yana kokari iya bakin kokari
masha
kuma muna masa addu'a da fatan alheri ubangiji Allah ya dora shi akan makiya kasashen kasar mu ta zauna lafiya ubangiji Allah ya dada tarwatsa su Allah ya ba mu ikon gamawa da su
to mun gode kwarai da gaske malam Suleiman amin mun gode malam Sulai Kura daga Plateau da waɗanne kuma muka kawo ƙarshen kira mun gode ma waɗanda suka kira mu duka To yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a tarbi wannan shiri.
Wasanni a takaice.
Rogan Najeriya ta tani lashe lambobin yabo har 105 a wasanni daban-daban har 19 a gasar wasannin matasa ta uku ta nahiyar Afrika da aka kammala kwanan nan a kasar Algeria. ‘Yan Najeriya sun lashe lambobin zinari 29 da azurfa 33 da kuma tagulla 43 inda suka sami shiga a jerin mafificin kasashe biyar da suka fi yawan lashe lambobi a gasar. Gasar daukar nauyi ita ce ta fi baiwa 'yan Najeriya lambobi mafi yawa, inda ta lashe lambobin zinari 12 ta kuma kasance kasa mafi lashe lambobi a fagen wasan kokawa da lambobi 19. Sauran wasannin da Najeriya ta sami lambobi sun hada da guje-guje da tsalle-tsalle da tseren kwale-kwale da badminton da kuma dambe. Tuni da ministan wasannin kasar Solomon Dalon ya yi jinjina ta musamman ga 'yan wasan waɗanda ya ce sun daga tutar kasar a wajen gasar. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kasar Najeriya ta samar da bagiren aikin horarwa ga tsohon mai tsaron gida na Super Eagles Carl Ikeme wanda ya yi murabus kwanan nan. Ikeme dan shekaru 32 ya bayyana yin murabus na tilas daga wasan kwallon kafa bayan da ya fama da cutar sankara. Rahotanni sun ce hukumar ta NFF ta kuduri aniyar daukar nauyin karbar horo na Ikeme kamin ya soma aiki a cikin ayarin masu horar da 'yan wasan kasar a karkashin shugabancin Garnet Rowe. Kasar Kamaru ta tabbatar da cewa tana nan tana tattaunawa da tsohon mai horar da 'yan wasan kasar Ingila Sven Goran Eriksson domin ya kasance sabon kocin kasar. Eriksson ɗan kasar Sweden mai shekaru 70 ya tattauna da jami'an hukumar kwallon kasar ta Kamaru a makon da ya gabata a birnin Yaounde, inda kuma tattaunawar ta yi armashi tare da alamun kai karshe da shi akan maye gurbin Hugo Bros wanda ya ajiye aikin. Tsohon kocin na Ingila da ya kai ta a matakin quarter final na gasar cin kofin duniya har sau biyu tsakanin shekara ta 2001 zuwa 2006 baya cikin jerin sunaye 77 da aka bayyana cewa suna takarar mukamin a watan Afrilun da ya gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta kaddamar da sabon zawarcin dan wasan tsakiya na Chelsea Willian. A can baya dai zakarun na nahiyar Turai sun yi yunkurin sayan Eden Hazard daga Chelsea din domin cike gibin da Cristiano Ronaldo ya bari. To sai dai kuma a yanzu sun karkata ga Willian wanda Barcelona ma take bukata a zaman sashi na yunkurin samun mai tsaron gidan Chelsea din Thibaut Courtois, kuma a shirye take da ta zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan 100 akan 'yan wasan biyu a kokarinta na karfafa kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin taron da masu ruwa da tsaki a harkokin addini suka yi a nan birnin Washington DC dake Amurka, sun tattauna ne akan sauya akalar kuntatawar da ta shafi 'yancin addinai don samun girmama juna da 'yancin walwalar addini, wanda kuma kasar Iran aka kalla don buga misali. A wata ganawar tambayoyi da aka yi da jakadan Amurka kan al'amuran 'yancin addinan ƙasa da ƙasa, Sam Brownback ya ce Iran na ɗaya daga cikin ƙasar da suka fi tsananta wa mutane akan walwalar yin addini a duniya.
If you're anything but a Shia Muslim in that country, you do not have religious freedom.
Idan kai ba ɗan Shia bane a wannan ƙasar, baka da 'yancin addini. In kai ɗan Sunni ne ko addinin Bahai ko kai Krista ne ko kuma mabiyin addinin Yahudawa ko addinin Zoroastrian, to a koda yaushe baka da 'yancin addini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutaccen bayani da ya karanta kwanan nan a wani babban ɗakin karatu a jihar California da ake cewa Reagan Presidential Library, ya yi misalin gallazawa addinai da ake yi a Iran, inda ya bada misali da halin da mabiya aqidar sufanci ke fuskanta.
Last month, a simple man, a bus driver, a father of two children, and a member of the Iranian Gobadi Sufi Dervish community was convicted and sentenced to death.
A watan da ya gabata, an kama tare da yankewa wani mutum mai saukin kai uban yara biyu kuma mabiyin aqidar sufaye a Iran hukuncin kisa. Hukuncin da aka yanke masa ya haddasa tambayoyi da suka yi sanadiyar tashi-tashin hankula tsakanin jami'an tsaro da mabiya ɗarikar sufanci. akwai rahoton da ke nuni da cewa an hana lauyan mutumin ya wakilce shi bayan sauraron ƙararsa ba bisa adalci ba. Abin takeici, ranar 18 ɗin watan da ya gabata ne, ƴan mulkin kama-karyar ƙasar Iran suka rataye Mr. Salas a gidan yari. Kafin rediyon Farda ta ba da rahoto cewa an kama mabiya aƙidar sufanci, ƴan asalin ƙasar ta Iran da laifuffuka da suka jibanci tsaron ƙasa don kawai rawar da suka taka a zanga-zangar da aka gudanar a watan Fabrairun da ya gabata. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta bayyana hukuncin a matsayin saɓawa shari'a ko wulaƙanta shari'a. Hukunce-hukuncen sun haɗa da korar mutane daga ƙasar da yi wa mutane bulala da kuma zaman gidan kaso na tsawon wani lokaci. Ranar da aka buɗe taron a nan gundumar Colombia, masu ruwa da tsaki akan harkokin addini, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya rubuta cewa gwamnatin Trump na da muradin kare 'yancin addinai tsakanin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya ba Iran kaɗai ba. Pompeo ya ci gaba da cewa wannan ƙalubalen na samun aiwatar da walwalar yin addini ya yi wa ƙasa ɗaya girma, don haka ya zama dole mu haɗa hannu tare da taimakon sauran ƙasashen duniya don share wannan fage na 'yancin yin addinin da ya zaɓar wa ƙasa, tare da share fagen 'yancin addini a faɗin duniya baki ɗaya. Tare da share fagen 'yancin addinai a faɗin duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a takaice.
Jami'ai a kasar Mali sun ce fiye da rumfunan zabe 700 basu samu damar gudanar da zabe ba a zaben shugaban kasa na ranar Lahadi saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. Mai kwanta a yau Litinin sun ce an soma kirga ƙuri'un da aka kada, amma ba a kada ƙuri'a a cibiyoyin zabe 716 ba, wanda ke wakiltar kaso 3 cikin 100 na jumlar cibiyoyin zaben kasar, saboda tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaben. ‘Yan ƙasar Zimbabwe sun kada ƙuri'unsu a yau Litinin a zaben da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin ƙima idan duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai bane Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016, da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa ba ta amince da gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin da kuma na yau ba baki ɗaya. Sai gobe za a ji abokan aikinmu da safe za su zo da wasu shirye-shirye na sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da Malam Tarwale injiniyanmu na wannan dare kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.